A wani bincike da gwamnatin jihar Sokoto ta gudanar tare da haɗin gwiwar wani kamfanin ƙasar China, ta ce ta gano ma'adinin kwal mai yawan gaske da ke jira a haƙo shi domin samar da makamashi da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar Imam ya fitar ta ce tuni da kamfanin siminti na Arewa da ke Sokoton ya kuduri aniyar yin amfani da ma'adinin na kwal domin samar da makamashi mai ƙarfin megawatt 40 da ake dasawa a kamfanin. Ma'adinin na kwal dai ƙari ne ga ma'adinai kusan 20 da bincike ya gano a jihar ta Sokoto da suka hada da zinare da kwallin kura da bakin karfe da kuma sinadarin phosphate da ake takin zamani da shi da dai sauransu. Bello Muhammad Gwaranyo shine kwamishinan ma'adinai da albarkatun ƙasa na jihar Sokoto.
Alhamdulillah, jihar Sokoto jiha ce wadda Allah ya uwace ma albarkatun ƙasa da dama. Babu ko shakka waɗannan albarkatun ƙasa a gwamnatin jihar Sokoto ta lashe takobin gano su a bankaɗo su domin amfanin jama'a jihar Sokoto. Akwai hanyoyi da dama waɗanda jihar Sokoto za ta amfana, wato ta hanyar kafa kamfanoni. Wannan shi zai ba da ainihin damar samun ayyukan yi ga matasa, sannan zai kawo kuɗin shiga ga gwamnatin jiha da kuma tarayya. Kamfanoni waɗanda ake iya kafawa a jihar Sokoto suna da yawa. Muna da yanzu kamfanin siminti, banda wannan ana iya kafa kamfanin taki, ana iya kafa kamfanin tangaram, ana iya kafa kamfanin da zai iya samar da alum da sulfuric acid da yin POP da fenti da tiles da sauransu.
To sai dai wani al'amari da ke ciwa gwamnatocin jihohi tuwa ƙwarya shine yadda gwamnatin tarayya take maida su saniyar ware wajen haƙowa da amfana da albarkatun ƙasa wanda suke zargin baya ma samun kulawar da ta kamata.
Kwanan nan mai girma gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Aminu Zir Tambole ya gayyato a minista na ma'adinai da shi da ainihin ƙaramin minista suka zo suka gabatar da hanyoyi ko kuma aka yi bita na hanyoyin da gwamnatocin jihohi za su amfana ko za su shigo cikin wannan shiri kacukan, wanda wannan taro ya haɗa da ainihin jihohi 36 kuma an nuna ma jihohi yadda za a kafa kamfanoni waɗanda za su iya ainihin za su zo ƙarƙashin gwamnatocin jiha waɗanda za a yi amfani da su ta hanyar karɓar lasin da kuma zaunawa ainihin a shata ainihin yarjejeniyoyi tsakanin waɗannan kamfanoni mallakar jiha da kuma wasu kamfanoni waɗanda za su iya shigowa domin saka jari.
Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya take ƙudurin inganta hanyoyin samun kuɗin shiga da bunƙasa sha'anin tattalin arziki domin kaucewa dogaro kacokan a kan sha'anin man fetur wanda darajarsa ta faɗi warwas a kasuwannin duniya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.